turn my mic up. Class. Make him a tootie. Come out into now, guys, in the way. Come on, Samantha. Come on, Samantha. A question. Sarki goma zamani goma kar ku tabara wanina anna mutu bury me the mic a kabarina the flow is loko ja kwale kwale ne akugina yanzu dure memu zuwa yake da durina time is money ni na tsane ba ta lokacina duk me san zama sai yayi shirin yaki da rena yeah you know as she bina baby stana ta bina have a come close me jina ina san ka ko ba ka yi na ikon Allah mai sama ya amince everywhere still italiana na hada da kwai nace akwai kaya murmuri yau akwai suka ce akwai drip chilling in my pair jeans ba kanta empty kind chicken su ba hanta bakin bature sarki tichala black panther rabo ana da ansa in a da na manti the music mata na ne wallahi na mallaki ran ta let's go
fresh pair jeans fly got me feeling like my birthday Bunny and Clyde riding dirty think city, get my baby. Yeah. I don't really care about none of your opinions, no. Cause only music got me when I'm feeling low. So don't sleep on me. Ask around town, I'm a real homie.
Yeah.